والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله منا مع الله تعالى وديا لساك داوا دمو بايان واتو عيدنا ببصلة wanda muke fatan Allah ta'ala ya samu dace ya karba mu mai gafarta mu mai maimaita mu da alheri insha Allah ta'ala zamu dasa a cikin karatun mu na bulugul maram min adillatul ahkam a wannan masallaci mai albarka karatun mu wanda ya gabata muna cikin babul adhan ne mun je karshen shi ko kenan zamu tashi bisa kan sabon babi shine babu shurutus salah babu shurutus salah wato bisa kan hadisi na 220 a cikin wannan littafi mai albarka babu shurutus salah babu wanda zai bayani akan sharuddan sallah kenan shurutus salah sharuddan sallah sune wato sharudda wadanda sallah ba ta inganta sai da su domin aka ce ash-shurutu jam'i ne na ash-shartu ash-shartu a yaren larabci ma'anar shi al-alamatu ash-shartu a larabci yana nihin al-alama kisa Allah ta'ala yace faqad jaa ashratuha ay faqad jaa alamatuha ma'ana alamomin alqiyama sun zo sune ashratuha kisa ake ce ma wato wanda yake daukar teni kamar police ko soja ana ce mai ashurti a larabci ashurti kuma saboda yana da alama da take nuna cewa shi ma'aikaci ne na gwamnati kisa ake ce masa ashurti dan sanda da makamantan su to shurutus salah a wajen malamai idan aka ce ashurtu malaman usulul sunce shi ash-shartu shine ma yalzamu min adamihi al-adam wala yalzamu min wujudihi wujudun wala adamun li dhati suka ce sharadi shine abinda rashin shi yake lizimta rashin abinda aka sharranta mana ma yalzamu min adamihi al-adam kenan yalzamu min adami wujudi ash-shart adam wujudi al-mashrut idan ba a samu sharadi ba to abinda aka sharranta ma babu shi an ce sharadin shiga aljanna shine imani sai aka kama wani kato ba imani babu zancen shiga aljanna ko da men mail zama min adamihil adam ne abinda yake lizimta rishin shi yana lizimta rishin samuwa abinda aka sharɗanta sharadin shiga aljanna shine imani dan haka da zaran ba imani babu zancen shiga aljanna to shine mail zama min adamihil adam aka ce sharadin sharadin aure shine samun mace da namiji wanda ba su da aure misali shine sharadin aure to sai aka samu wannan sharadin kenan shikenan sai a samu tabbatuwar auren a takaice shi sharadi kenan dan haka yana zancan sallah sharadin sallah alwala in ba a samu alwala ba babu sallah to shine ash-shartu kenan sharuddan sallah sune abubuwan da sallah ba ta inganta sai da su shi kuma sharadi abu ne wanda ake son a same shi kamin a fara ita sallah aka ce sharuddan sallah kenan sharudda ne wanda ana son a same su kamin a fara sallah ba sai an fara sallah ba sannan sharuddan sallah shike zuwa shine bambancin sharudda da rukunai shi rukuni cikin sallah bayan an fara ne ake son a same shi ko shi kuma sharadi kamin ma a fara sai da shi babu shi ba ma a farawa dan haka aka ce wanga sharadin sallah ne to ba kabarta sallah sai da shi in kuma aka ce wanga rukuni ne to ana iya kabarta sallah ba tare da kuli da misali cikin rukunnan sallah akwai takbiratul ihram go wannan rukuni shi to shikenan kaga ba a cewa ba ka yin sallah sai akwai takbiratul ihram a ita cikin sallan ne ake son a samu kamar misalin ruku'i rukuni ne sujada rukuni shi zama tsakanin sajadodi rukuni ne to kaga wannan shi rukuni cikin sallan ne za a zo da shi amma shi kuma sharadi kamin sallan ne za a tabbatar akwai shi in babu shi babu ita malaman fiqh suna cewa sharuddan sallah guda tara ne go waɗannan sharuddan guda tara na sallah dole sai da su cikin su akwai musulunci da za a samu wani mutum yana ta sallah kullun sai ya raka'a dubu amma kirista ne ya sallah take jina kaga babu zancen sallah go saboda mi saboda babu sharadi sharadi bai cika ba sharadin shine musulunci to kuma gashi a wuta ba a tambaye ɗan wutan me ya kawo cikin sakaru su ce saboda ba mu sallah to amma Allah ko sun yi kuma Allah bai karba sai ga musulmi dole sai mutun ya musulunta sannan ya sallah dan haka cikin sharuddan sallah akwai musulunci cikin sharuddan sallah akwai hankali to shi kuma sharadi daga cikin bambancin sharadi da rukuni shi sharadi ana son kamin ka fara sallah ya zamo akwai shi kuma ya tsaya tare da kai har ka kare sallah. Inda farko akwai shi amma kamin ka kare ya gushe, to shikenan akwai matsala. Kamar misali a ce mutum musulmi ne ya fara sallah, kamin ya gode raka'a biyu sai zama kafiri, kamin yi da raka'a biyu, to kaga yanzu shara'in ya gushe ko, to shikenan ita ma sallah babu ita yanzu. Shi kuma rukuni kaga ba a ce ba sai an same shi tun daga farkon sallah har ƙarshen sallah. Yanzu ruku'i rukuni ne, so ake kawa a yi shi lokacin shi. Mutum ya ruku'i sai a ce ai ana son rukuni har zuwa ƙarshe, ba wannan bane. Shi rukuni kowane rukuni wurin shi za a yin shi kuma lokacin shi daidai lokacin shi wanda ake yin shi. Amma shi sharadi dole ana son ya zamo akwai shi kamin fara sallah, sannan yana nan har zuwa ƙarshen sallah, lokacin nan ne sallah dai. Saboda haka sharadin sallah hankali, dole ya zama wanda zai fara sallah mai hankali ne kamin ya fara. In mahaukaci ne tuddi cikin tukun hauka ne, daga mahaukaci ya zo ya kabarta sallah yana duka yana tashi yana yi, to wannan yana nuna haukan shi yana da girma har da sallah yake. Ba a cewa sallah shi tayi, amma mahaukaci ne shi kawai, wannan babu sharadi daga cikin sharuɗa. Da haka to in mutum ya fara da hankali kamin ya kare kuma hankalin ya gushe, shikenan babu wannan sallah. Kenan dole shi sharadi sai an fara da shi an kare da shi. Daga cikin sharuɗan sallah akwai tamyiz, idan mutum yana iya bambancewa, kenan ba dan yaro bane wanda bai bambance abubuwa, dole sai an samu wannan sharadin na at-tamyiz. Daga cikin sharuɗan sallah dole akwai wato istiqbal al-qibla, yana cikin sharuɗan sallah huskantar al-qibla. Daga cikin sharuɗan sallah akwai shigowar lokaci, dole sai in lokaci yayi sannan za a fara kuma ka ci gaba da yi akan lokaci. Ko daga cikin sharuɗan sallah wato akwai suturci al-aura, idan mutum sunturi yake bai kamata wato yi sallah ba sai alarura. Wato waɗannan sharuɗan gaba ɗayansu wanda malaman fiqh suke zana suna cewa guda tara ne, to dole ne ya zamanto an same su a cikin sallah kamin ka fara sallah, akwai su cikakku, sannan kai ta yin sallah har ƙarshe da su. In kuma an rasa su saboda wani dalili ko wata larura, to bayani zai zo cewa wato babu matsala, fattaqullaha mastata'tum. وأن الشيء بابي واندذي بياني أكن شرط صلى. عن علي بن طلق رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فسى أحدكم في الصلاة فلينصرف وليتوضع وليعيد الصلاة، رواه الخمسة وصحيح ابن حبان. وأن حديث دق علي ابن طلق ابدا الله تتبت أقريش يتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzon Allah jira da amincin Allah su tabbata a gare shi, yace idza fasa ahadukum, idan ɗayan ku ya fitar da iska fi salati a cikin sallah, falyansarif, to ya sallame ya juya ya tafi kenan, walyatawadda'a kuma ya yi alwala, walyu'idus salah kuma ya sake sallah, rawahu al-khamsa sahih ibn hibban. Kenan wannan hadisin yana karantar da mu cewa wato cikin sharuɗan sallah akwai alwala. Idan alwala ta warwale, to shikenan kenan tsarki yana cikin sharuɗan sallah, shine ma'anan samuwan tsarki shine alwalai. Kenan idan alwala ta warwale, to shikenan babu zancen sallah. Wannan hadisin yana karantar da mu haka. Kuma sannan hadisin yana nuna mana in mutum yana cikin sallah, yayi alwala yana cikin sallah, sai alwalai ta samu matsala, to sallah ma ta samu matsala. Baya cewa ya ida, koda kawai ya zo ƙarshe saura raka'a guda ko kuma sauran sallama, ya yi ta hiya lahiya lokamin ya sallame sai abu ya huto, to shi kenan kawai, babu zancen ya ci gaba da yin sallah haka nan wurin. Dole saboda wannan hadisin koda dai ya kasance hadisi mara inganci, to akwai ingantattu wanda suka tabbatar da shi. Saboda haka wannan hadisin yana da hadisai wanda suke ƙarfafa shi, suke tabbatar da ingancin shi, don haka hukuncin shi tabbataccen hukunci ne. Fasa ahadukum, wannan ai amfani da alfusa'u a larabci shine wato fitar da iska. Idan mutum ya saki tusa, in tana da ƙara ana ce mata addoratu, ina tunanin ban san ko mun karanta hadisi ba a irin haka a baya, addoratu kenan ko dabadun mai ƙara kenan, in kuma baya da ƙara shine alfusa'u a larabci. To kaga na aka ce idza fasa ahadukum shine ma'ana idan ɗayan ku yayi ya fitar da iska ba mai ƙara ba, shi ne ake cema essaciya da Hausa ko, idan ɗayan ku yayi essaciya fisalati a cikin sallah, faliyan sarif, to kawai ya juya ta tafi shi. Don ga faliyan sarif wannan suna cewa ya sallame, ma'anan shi ya sallame ko kuma ya juya ta tafi. Ai juya ta tafi, domin sallame yau me za ka yi bayan ka saki, wani sai ya tsaya wai sai ya kokarin sallama to ai ko baka sallame ba ita ta sallame shikenan sallah babu ita don haka falyan sarifa wannan ma'ana ya juya kawai shikenan zance ya kare to in fa mutun ya ci gaba bayan kuma ya ji cewa iska ya fito mishi to wannan yana da hatsari ƙwarin gaske domin malamai sun ce abin yana iya kai mutum ma ga kafirci da gangan ka san cewa alwallanka ta lalace kawai ka huske ka ci gaba da yin sallah akwai matsala suka ce domin ciki akwai raina Allah da kuma izgili ga addini saboda haka yakan iya kai mutum zuwa garidda ba a ci gaba da sallah bayan walwalewa alwala to idan mutum inda alwallar ta shi ta walwale can cikin jama'a ne mai tarin yawa an yi sau ko irin sallar idi ce wuri biya cika shi kuma yana can cikin sauin gaba kasa akwai mai kokarin zuwa gaba-gaba to kuma kana can gaba-gaba kawai sai abu ya samu yanzu in ka ce ka tattako wuyan mutane ka ƙetaro ka tahi ba ƙaramin jan aiki bane ba to din kuma ka zauna ka ci gaba ba alwala ya ne za ka yi kenan in irin cikin halin ne ko kuma gindin ka'aba ne da jama'a Bridget kai kuma kana can saman gaba ka tabbatar da cewa yanzu da ta walwale to baka samu wannan sallar kamin ka ce ka hita ka lallaba ka huta ka ƙetara wayoyin mutane shi kaɗai cutar da mutane da kuntata musu ka ƙetara wannan sau ka ƙetara wannan sau duk inda ka zo sai ka kace sau ka tsallaka su to kaga nan wurin idan ka gano cewa abin da ke maslaha shine kai zaman ka daga can gaba har sai an kare daga ba sai ka taso to sai kai zaman ka babu matsala kenan nan zaka yi aiki da abin da yake maslaha ne in dai ka tabbatar da cewa wannan sallar ka riga ka rasa ta ko ka tsallaka mutane ƙarshe kuntata musu ne za kai kuma ba za ka samu sallan nan ba to mai amfanin haka sai ka samu wuri kawai ka yi zaune ka ci gaba da tilawa ko wani abu da ba har a ida sallai idan sai ka samu wani wuri ka natsu ka yi zaune nan gaban ba matsala in aka kare daga baya sai ka fito amma dai mutum ya ci gaba da sallan nan bai dace ba to wanda shi kuma kawai ya tabbatar da iska ya fito mashi amma yanzu nauyin ma abin yake ji ko sai akwai masu jin nauyin abu sai yake wai da an ga ya tahe shi kenan kawai da an fahimce shi dan haka bare kawai ya ida in ya ida daga baya ya saki to wannan ma hatsari ne yastakhfuna minan nasi la yastakhfuna min Allah wa huwa ma'ahum idh yubayituna ma la yarda min al-qawl haka Allah ya zargi wadanda suke kokarin su boye ma mutane amma suna yi ma Allah mubaraza kana hito na hito da Allah amma su kake ka boye ma mutane kar su gane ka to wannan ba daidai bane ibada ba ta da wannan kawai alwala ta walwale shikenan ka tahaka ko da ka kai ne liman sai ka jawo wani ka azaka tahiyanka amma kana liman ka ci gaba da dudduka da mutane kuma ka tabbatar da ta walwale akwai matsala su dai mutane ba su da asara ba asara dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace yusalluna lakum fa in asabu falakum wa lahum wa in akhta'u falakum wa alaihim manzo Allah yace su limammai suna jan ku sallah in sun yi daidai ku samu lada su samu lada in sun yi ba daidai ba ku samu lada su kuma a dora masa laifi kita jan sallah ba wani kan gaba su bane ba sallan yi baka ja sallah yanzu gaba dai kowa sallar shi ta yi sai kai kadai kai limamman da sai kai mamaki ranar kiyama aka jawo su dan haka zai zaman duk kowa kullum ma kowa zo yi bi ka sallan shi ta yi masha Allah ya samu saboda wanda ya bi liman bai da asara ko da liman ka kaddara liman ya yi sallah ba alwala sai daga baya gano bai da alwala ko kuma ya sani ma da gangan yayi yusu mutanen da ke bayan shi sun yi gohan banza kenan wallahi ba su yi ba asara shi dai yayi asara in liman yayi sallah sai bayan jama'a sun wace sai ya tuno bai alwala ba malaman fiqh suka ce ai shi kadai zai sake kayan shi ko zuwa za ya yi kuwa jama'a wanda ya bi bi sallah ba wannan zancen ko kawai shi kadai ne zai je ya sake kayan shi su tasu ta yi sulunci akwai sauki da rangwame inda an ce kowa ma tashi ba ta yi ba kaga abin ya zama akwai tsanani audacin za ka gane limamin bai da alwala in dai ba faɗi ya bugo sai in ya faɗi in limamin da aka ce bayan ya sallame aka ce ya iya sallah ya ce dan ma bai alwala ba dan irin wannan ne wanda ya faɗi kashi da kwanan ka ya ce ai dan ma bai yi alwala to kaga نعم. إذا فصى أحدكم في الصلاة فلينصرف وليتوضأ وليعيد الصلاة. Kenan yaje yayi alwala yazo ya sake sallah me yasa ace wal yu'id as-salah ya sake sallah saboda a nuna ma kenan bai zuwa ya gina akan sallar shi yayi alwala zai sallar isha'i yayi raka'a biyu sai iska ya huto mashi sai ya tahi zai dawo kawai ya gina a ba zancan ginawa ai can bayan mun karanta hadisin da ke zancan a gina ko wanda ya bayanin wanda haye habbo ko kuma ya tike ko amai to babu zancan ginawa da ka tahi kawai shikenan sallar ta tahi ita ma رواه الخمسة عشر ابن حبان وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار رواه الخمسة إلا النسائي وصححه ابن خزيمة دك عائشة يرضى الله تثبت أجريت للي النبي زيراد أمن شاء الله تثبت أجريش ياتي لا يقبل الله صلاة حائض الله بايا كرب الصلاة مجب لغغا إلا بخمار sai tare da malullubi rawal khamsa illa an-nasa'i wa sahibi khuzaima khamsa suka rawaito shi sai nasa'i ibn khuzaima ya inganta shi wannan hadisin na aisha tace manzo allah sallallahu alaihi wa sallama yace la yaqbalu allah salata haidin allah baya karbar sallar mace balagagga kaga salata haidin nan ba ana nihin allah bai karbar sallar mace mai haila ba ko kaga sauna haka yake fasarawa to yake fasara yau dama mace mai haila tana salla ne mace mai haila dama ba ta sallah a musulunci sai a dari ka kala kato take sallah amma musulunci mace mai haila ba ta sallah haka aka san abin tun zamanin annabi har zuwa yau bai canza ba yana nan yanda yake mace mai haila ba ta sallah don haka la yaqbalu Allahu salata haidin ma'anan shi la yaqbalu Allahu salata man balagatil haid aw balagat sinil haid wacce ta kai shekarun haila to nan ba shekarun ba ma kadai ake nihi kai tsaye balaga ake nihi Allah bai karbar sallar mace balagagga na akwai da ba mata haila kuma balagagga ce ko to kawai balaga ce ake nihi tsantsagwaran balaga ko tana haila ko ba ta haila ko ta fara ko ba ta fara ba in dai alamun balaga sun tabbata gare ta mace daga cikin alamun balagan ta akwai fara haila ko shi yasa aka ce salata haidin kuma akwai wasu alamomin daban kamar fitar da gashin mara alamun balaga ne duk mace ta fitar da gashin mara ta balaga sannan haka ma shikaiwa shekara 15 alamun balaga ne duk wanda ta kai shekara 15 balagagga ce ko da alama ko guda bata bayyana gare ta ba to in dai shekarunta sun kai 15 wannan ta balaga da gashin hamarta da sauran alamomi ko to don haka ana nihin duk maccen da ta kai balaga wata alama cikin alamun balaga suka tabbata a gare ta to idan ta yi sallah Allah bai karban sallar ta sai in ta sanya malullubi shine khimar me khimar khimar shine mallubin da ke lullube kai da waya shine ake ce ma khimar abinda in an lullubi kike shi zai rihe kai ya rihe waya ya zo bukan kirji shi ake ce ma khimar kaga kenan nan ana nihin mi duk maccen da ta yi sallah gashin ta a waje to wannan sallar ta ta bata yi ba kawai ta yi goho ta yi salam musa duk maccen da ta yi sallah wuyanta a waje ana ganin wuyanta wannan sallar ta tabbata yi ba domin wannan hadisin ya ce Allah baya karbar sallar maccen da ta balaga sai tare da khimar shine malullubi wanda ake sanya wa lullube kai da waya wannan shine khimar kasan kalmar khimar a larabci daga al-khamr ne ko al-khamr shine giya ko me yasa ake ce masa al-khamr saboda yana lullube mi hankali shata ake ce mai alkhamar ita wannan kalmar duk inda ta zo a larabci lullubi take ni ita ce ma ana ce masa alkhumuru saboda suna lullube kasa alkhimar a cikin suratul nur Allah ta'ala ya ce wal yadribina bi khumurihinna ala juyubihinna wal yadribina bi khumurihinna kuma su bugo malullubayyan su ala juyubihinna akan wuyoyin su dan haka alkhamru kullu ma khamara alaql duk abin da lullube hankali shine alkhamru alkhimar alkhamru takhammara ya lullube kenan dan haka al-ikhtimar shine al-ittitar ikhtamara istatara al-ikhtimar al-ittitar la yaqbalu Allahu salata haidin illa bi khimar Allah baya karba sallan mace balagagga sai tare da malullubi wanda zai rihi wuya ma'ana in dai malullubi ya lullube wuyan ta da kanta shine khimar ba dole sai ya rihi hacca kasa ba an gani da haka shi khimar haka yake ne abinda ake samu wa lullube kai lullube waya kenan wannan hadisin kawai abin da yake so ya karantar da mu dumaccen da gashin ta ya bayyana a sallah sallah ta bayyi ba dumaccen da aka ga wuyan ta ya bayyana cikin sallah to wannan sallah na ta bayyi ba to su kuma cikin hadisin in mun kalle shi da kyau sai mu ga hadisin ya nuna mu cewa idan maccen ba balagagga bace Allah yana karba ko ba karba hadisin cewa ya Allah baya karbar sallan mace balagagga sai tare da majalisi to wanda ba balagagga ba yana karba don haka in ai yarinya ce ba balagagga ba in tayi sallah ana ganin gashin ta waje sallar ta tayi in tayi sallah ana ganin wuyan ta waje sallar ta kai ko bata sa malulli ba wanda lullube kanta da wuyan ta in ai karama ce ai yarinya ta tsaye ta sallah kai tayi saboda ai hadisi ya nuna a koya ma yara sallah ko tun suna yan shekara 7 to sai zaman ai yarinya ce shekara ta 7 ko ta ko 8 ko 9 ko 10 sai ta zo tana sallah gashin ta a waje wannan ita ba matsala Allah yana karbar sallar ta wanda aka ce Allah bai karba sallar ta ita cewa balagagga la yaqbalu Allahu salata ha'id illa bi khimar dan wannan hadisin yana nuna mamu yana cikin shurutus sala sharuddan sallah satrul awra suturci al'aura to kenan wuyan mace cikin sallah matsayin al'aura yake idan mace bata lullube shi ba to bata cika wannan sharadin ba nami satrul awra haka ma gashin kanta yana cikin al'aura a cikin sallah saboda akwai abinda al'aura ne a cikin sallah akwai abinda aura ne a wajen sallah me kalmar al'aura aka ce al'auratu a larabci gasan ba Hausa bace asalin kalmar ko larabci ne al'auratu me ake ni da al'aura abinda ake ni da al'aura shine abinda wato ba a bayyana shi a shari'ance shari'a bata yi umarni a bayyana shi ba shine al'aura shi sa aka ce maka wato al'aura to kai tsaye wani sai ya dauka da an ce al'aura kai babba al'aura ake ni a al'aura a karatun musulunci kala kala ne kage sai a ce ma wuyan mace al'aura ne ma'ana bai halatta ba a gane shi cikin sallah sai ake diddigen mace al'aura ne ma'ana bai halatta ba ta bayyana shi in aka ce kaza na mace al'aura ne cikin mace gaba ɗaya shi al'aura ne kenan ana nihin bai halatta ba ta bayyana shi boye shi kamata ta yi saboda al'aura boye shi ake to dan haka wannan hadisin kenan ya karantar da mu cewa suturce al'aura sharadi ne daga cikin sharuddan sallah sai hadisi na gaba wa an jabir radiyallahu anhu anna annabiyyu sallallahu alaihi wasallam qala lahu idha kana thawbu wasi'an faltahib bihi yani fi as-salah wa li muslimin fa khalif bayna tarafayhi wa in kana dayyakan fatazir bihi muttafaqun alayhi wannan hadisin na jabir yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace mashi idha kana thawbu wasi'an idan tufahi ya kasance mai yalwa faltahif bihi to kalulluba da shi kenan sai kalullube jikinka da shi gaba daya yani fi salah yana nihin a cikin sallah wal muslimin fa khalif bayna tarafayhi yace wato a lafazin muslimin shi kuma sai yace sai ka saba tsakanin bangarorin shi guda biyu me saba tsakanin bangarorin shi shine ka dauko wannan bangaren ka aza akan wannan ka hada ka dauko wannan ka aza akan wannan bangaren da maka aza shi bisa ka hada hagun bangara gun ka aza shi bisa ka hada adama shine khalif bayna tarafayn wa in kana dayyqan in kuma tufahin ya kasance matsacce dayyqan matsacce ne fatta zirbihi to sai ka daura shi kasanka shine kai izari da shi kenan muttafaquna izari shine abinda zaka daura kasanka to wannan hadisin ya karantar da mu kenan suturce al'aura ga namiji wancan na farko shi suturce al'aura bangaren wa bangaren mace shi kuma wannan ya nuna mun suturce al'aura bangaren namiji kenan namiji ana son idan zai yi sallah idan tufahin da ke da kai a jikin shi mai yalwa ne malullubin shi to sai ya lullubo shi tun daga saman jikin shi har zuwa kasan shi sai ya lullubo shi gaba ɗayan da zai hau sakafadin shi ya sauka har zuwa kasan jikin shi wannan shine ma'anar hadisin in kuma matsacce ne ba ya isa to sai ka rihi iya wurin da shine farilla rihi shi kenan ka tsaya kan al'aurar da rihi ta shine farilla me farilla al'auran namiji cikin sallah daga cibiya zuwa gwiwai shine ke dole namiji ya rihe wajen sallah amma sauran waɗannan ba dole bane mustahabi ne yanzu in mutum ya lullube daga cibiyan shi zuwa gwiwai cikin sallah to abin da ya sama yanzu wannan an so ya lullube shi ne shi ma ana son rihe shi mustahabi ne cikin sallah amma in babu hali babu dama to shikenan sai kai sallar ka haka nan wurin kenan shine abin da Allah ya faɗi cikin hadisin nan saboda lokacin akwai matsalar tuhahi ko ba kamar yanzu ba da zaka tarda mutum da kashi bai san kwamfulle nawa gare shi ba yanzu nan ka jawo shi ko kashe shi za kai wallahi bai san adadin complaint shi ba shi da san yana da kaya tun wanda din kanan da shekara 10 bai bada su ba bai yadda su ba bai tsufar da su ba kuma suna nan yana tasa kayan shi kuma ya kara wasu 10 akan su ko fiye da haka ina ruwan shi haka zamani ya zo shi dan haka su da ba haka nan bane ba dan sai ka samu wanda ke da kaya complaint biyu wannan babban mutum ne shahararri wani ma zaka samu yana da zane ne kawai in ya daura shi haka izari to bai da abin da zai lullube saman jikin shi wanda yake da bi kaga sai ya daura kasa kuma lullube to wannan mai babban mai arziki kenan da ba kowa ke da haka ba shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wannan bayani yace idan tawahin da ke gare ka yana da yalwa babba ne wanda yana iya rige ma jiki duka to abin da yake cikin sallah shine ka rige saman jikinka da kasan jikinka idan kuma dan kadan ne takaitacce matsace to kawai sai ka rihe iyawoyin da aka wajabta rihewa shine kibiyanka zuwa gwiwai wannan kenan ya nuna muna wato sutura ta namiji a cikin sallah walahuma min hadisi abi huraira radiyallahu anhu la yusalli ahadukum fi thawb alwahid kada dayan ku yi sallah a cikin tuhahi kwara daya laysa ala atiqihi minhu shay'un babu komi daga cikin shi akan kafadin shi kenan wannan hadisi shi ma ya karfafa wancan ko ya nuna kar mutun yayi sallah da tuhahi guda daya wanda kawai zai daura shi kasan shi ne nan saman kafadin shi babu komi abinda ake cewa al-atiqu a larabci shine abinda ke tsakanin kafada da wuya shine atiq dan haka kenan kar mutun yayi sallah da tuhahi guda daya wanda zai daura kasan shi nan saman kafadin shi babu komi manzo Allah ya hana kenan ya nuna in dai akwai dama babu wata larura to abinda akan hiso shine ka suturce saman jikinka da kasan jikinka in kuma abu sa larura ne babu to abin da yake shine ka suturce inda yake a suturce sai kai sallarka domin ita sallah ana yin ta ne gulgudan yanda ake iyawa bangaren suturce jiki dole ne cikin sallah to amma in larura ta kama kamar yanda malaman fiqh suka ambata larura takan iya kamawa ma ta sa ai sallah sun turgo haka mai lahallari ya fadi go yace idan mutun ya rasa tuhayi ba tuhayi kuma ga lokacin sallah yayi suntur yake kawai sai ko kuma gaba ɗaya tuwayen shi na tasa gare shi babu ruwa kusa ba kaza babu duk wani abin da dai zai taimaka mai samu yara babu sai yace sallah uriyanar ko sai sallah suntur kawai na matsala wa an ummi salama radiyallahu anha annaha sa'alat an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam atusalli al-mar'atu fi dir'in wa khimar bighayri izar daga ummi salma yadda Allah ta tabbata a gare ta ta tambayi manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi shin mace za ta iya yin sallah fi dir'in da riga wa khimarin da malillibi bi ghairi izarin ba tare da madauri ba qala sai yace idza kana dir'u sabiqan idan rigan ya zamo mai yalwa yughatti zuhur qadamaiha yana lullube bayan daga daganta akhrajahu abu dawud wa sahaha al-immatu waqafu abu dawud ya fitar da shi amma manya-manyan malumma na hadisi sun inganta cewa hadisin nan mauqufi ne hadisi mauqufi kuma kamar yanda ya sha gabata shine maganar sahabi gum wanda ba maganar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ake nihi da mauquf ma kana min kalamin sahabi to fike wannan hadisin shine an tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa mace za ta iya yin sallah da riga tare ta sa riga doguwa tana kaiwa hakkasa to yanzu dole ne sai ta daura wani abu a jikinta koko kawai tana yin sallah da wannan rigai tunda dai ta sauka hakkasa kenan ta lullube kanta da wuyanta da malullubi ko wata abaya nan kuma ta sanya riga to amma banda wannan tuhahin bi bata sa komai ba shin dole ne sai ta daura zani sannan za ta yi sallah koko tana yin sallan ta kawai da wannan shine tambayan ko qala hayy manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace idza kana dir'u sabighan idan dai wannan riga ya zamo mai yalwa yughatti zuhur qadamaiha yana lullube bayan daga daganta shikenan kawai tayi sallanta da shi me hadisin ya nuna abinda ke wajibi ga mace shine ta rihe jikin ta rip cikin sallah idan dai tuhayin da babu shara'in cewa sai ta daura kaza ta daura kaza da tuhayi guda ɗaya ta samu tun daga saman ta hakkasa ta rihe jikinta rip za ta yi sallan ta babu matsala kenan abinda ke wajibi akan ta sai sa malaman fiqh suke cewa mace gaba ɗayan ta al'aura ne a cikin sallah sai huskanta kadai huskanta ne kadai suka ce wasu kuma suka ce ita ma huskai sai inda babu ajanib idan akwai wasu mani santanta wanda ba muharramai ba to har huskan ma ta zama dole sai ta lullubi amma in dai za ta yi sallah inda babu muharramai to gaba ɗayan jikinta ake santarihi banda huskanta wannan kuma cewa banda huska babu sabani wajen malaman fiqh cewa huskan mace ba al'aura bane cikin sallah ya halatta mace ta bayyana huskanta wannan ba mahalli bane na sabani a wajen malaman fiqh dan haka wasu malamai sun ce idan akwai wani wanda ba muharraminta ba to yanzu hadda huskanta sai ta lullube wannan dai hadisin ya nuna mu cewa kamar yanda wancan dan ya nuna cewa mace ta lullube kanta da wuyanta to wannan shi kuma ya nuna cewa dole sai ta lullube hadda digadiganta gaba daya sai ta rike jikinta gaba daya sannan sallar ta yi amma yanzu saboda sakaci akan addini sai ka tarda mace tana sallah kwaurin tawaji kaganta tana ruku'i tana sujjada kwaburin ta waje ba zancan diddiganta ba kwaburin ta yana bayyana a waje kuma tana sallah to kaga da macen da ta yi wannan sallah haka nan sallan ta bai yi ba saboda bata cika sharadi ba daga cikin sharuddan sallah wa an amir ibn rabi'ah radiyallahu anhu qala kunna ma'a an-nabi sallallahu fi laylatin mudlimatin daga Amir dan Rabi'a yadda Allah tabbata gare shi yace mun kasance tare da Annabi tsira da aminci Allah su tabbata gare shi a cikin wani dare mai duhu fa ashkalat alaina al-qiblatu sai al-qibla ta mun rikici fa sallaina sai muka yi sallah falamma tala'at ash-shamsu ko da rana ta bullo idan hanu sallaina ila ghayr al-qibla sai gashi mun yi sallah ba gon al-qibla ba fa nazalat sai aya ta sauka fa aina ma tuwallu fa samma wajhullah a duk inda aka juyar da ku to can fuskan Allah yake akhrajahu tirmidhi wa da'afahu tirmidhi ya fitar da shi kuma ya raunar da shi kan wannan hadisin za mu tashi insha Allah karatun mu na gaba domin da ma mun riga mun canji ke lokaci din jinkiri sosai don haka insha Allah za mu dakata a nan kuma ana sanar da mutane cewa lokacin sallar isha'i kenan an ƙara gudda shi zuwa ƙarfe 8:20 insha Allah ta'ala kenan za a dora ta da sallar isha'i ƙarfe 8:20 insha Allah ta'ala ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا وما اسررنا وما اسرفنا وما علمنا وما تعلم به منا انك انت الغفور الرحيم ولا حول ولا قوه الا بالله سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين